This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro barkamu da wannan asali da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumentar Muhammad Hafiz Babbalin da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau take ranar Kirsimeti 25 ga watan Disamba shekarar 2024. Kamar yadda sashen Hausa ya saba a dukkan ranaku masu muhimmanci, za mu ajiye shirye-shiryen da muka saba kawo muku domin gabatar muku da sakonnin gaishe-gaishen Kirsimeti daga 'yan uwa da abokan arziki da ke zaune a wasu ƙasashen duniya. To amma fa sai mun fara da shin labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Laraba, wani jirgin fasinja na Embraer da ya taso daga Azerbaijan zuwa Rasha dauke da fasinjoji 62 da ma'aikata 5 yayi hatsari a kusa da birnin Aktau na kasar Kazakhstan, kamar yadda hukumomin kasar Kazakhstan suka sanar, inda suka ce mutum 27 ne suka tsira da rayukansu. An ga wani hoton bidiyo da ba a tantance ba na hatsarin jirgin wanda kamfanin jirgin saman Azerbaijan ke aiki da shi, yana ci da wuta a lokacin da ya faɗo ƙasa, sannan wani bakin hayaki ya tashi. Ana iya ganin fasinjoji da jini a jiki da raunuka sun gangaro daga wani ɓari da ya rage na jirgin. Ma'aikatar agajin gaggawa ta yankin tsakiyar Asiya a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce jami'an kashe gobara sun kashe wutar, kuma ana duba lafiyar waɗanda suka tsira a wani asibiti, ciki har da yara 3. A yau Laraba, jami'an Taliban a Afghanistan sun bayar da rahoton cewa akalla mutum 46 suka mutu a wani yanki na kan iyaka da gabashin ƙasar sakamakon wani harin bam ta sama da aka kai da daddare wanda ake zargin Pakistan ce ta kai. Kakakin gwamnatin Taliban Zabiullah Mujahid ya bayyana cewa harin da aka kai a yammacin ranar Talata ya shafi wurare 4 a Barmal, wani yanki mai nisa da tsaunuka a lardin Paktika da ke kan iyakar Afghanistan. Yayin da Pakistan bata ce uban ba game da zargin da ake mata na kai har-haren, jami'an tsaron Pakistan sun shaida wa manema labarai cewa ƙasar ta kai har-har ta sama na yaƙi da masu tayar da ƙayar baya a Barmal. Ƙungiyar mayakan Houthi da ke Yemen sun faɗa a yau Laraba cewa ta harba makami mai linzami ƙirar ballistic a yankin Tel Aviv da ke tsakiyar Isra'ila, harin da ya janyo tashin ƙararrawar gargaɗi kodayake babu wanda ya ji rauni. Sojojin Isra'ila sun ce sun harbo makamin mai linzami kafin ya tsallaka zuwa cikin yankin Isra'ila. Harin makami mai linzamin shi ne na biyu a cikin kwanaki 2 da 'yan Houthi suka harba, kuma na baya-bayan nan a wani kamfe da suka ce na goyon bayan Falasɗinawa ne, yayin da ake ci gaba da gwabza yaƙi tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hamas a zirin Gaza. Baya ga harba makamai masu linzami kan Isra'ila, 'yan Houthi sun kuma daƙile muhimman hanyoyin jigilar kayayyaki a tekun Bahar Maliya da tekun Adin, tare da kai har-hare kan jiragen ruwa. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a yau Laraba cewa dakarun Rasha sun kai hari kan ƙasarsa da makamai masu linzami sama da 70, kuma wuraren da suka auna sun haɗa da tashar makamashin Ukraine. Zelensky ya ce makamin tsaron sararin saman Ukraine ya harbo 50 daga cikin makamai masu linzamin, amma kuma an samu waɗanda suka sauka, kuma an samu katsewar wutar lantarki a yanki da dama na ƙasar. A arewa maso gabashin Ukraine, magajin garin Kharkiv Igor Terekhov ya ce birnin ya fuskanci wani babban harin makami mai linzami, kuma daga bisani an kai hari da wani jirgin Rasha mara matuki. Ole Sinihobov, gwamnan yankin, ya ce har-haren sun lalata ababen more rayuwa na fararen hula da kuma raunata akalla mutum 6. Daga ƙarshe, gwamnatin Haiti ta yi alƙawarin mayar da martani mai tsauri kan harin da wasu gungun 'yan bindiga suka kai a ranar Talata, wanda ya yi sanadin mutuwar mutum 3 da suka taru don bikin sake buɗe wani asibiti a babban birnin ƙasar na Port-au-Prince.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Masu haro a duk inda kuke a fadin duniya barka da ranar Kirsimeti. Da fatan za a gudanar da shagulgulin bikin wannan rana lami lafiya. Tare da fatan Allah ya samar da zaman lafiya da wadata ga dukkan bayansa. Yanzu kuma lokacin da zamu koma gefe guda. Domin baiwa Giras Alheri Fage domin ta gabatar mana shirinmu na musamman.
Let it be Christmas everywhere in the hearts of all people both near and far. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are, on the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air, let every heart sing, let every bell ring the story of hope and joy and peace, and let it be Christmas everywhere.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da rana. Muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk fadin duniya barka da Kirsimeti. Da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2024 rami lafiya. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce dauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa maza da mata mazauna kasashen ƙetare damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya sa dukkanmu mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Kirsimeti ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Hosiana, 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 Hosiana. Ahiru mamujemi sina juu miteka, amahoro ni chubahiro viva hasumba hose. Hosiana, 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 Hosiana. Ahiru mamujemi sina juu miteka, amahoro ni chubahiro viva hasumba hose.
Sunana Sunday Bitrus, president na kungiyar mutanen arewacin Najeriya da ke mazauna kasar Amurka. Ina isar da sakon shagulgulan Kirsimeti ga duk al'umman mutanen arewacin Najeriya da Najeriya gabaki daya. Ubangiji ya kara mana tsaro, ya kara mana jin daɗi, ya kara mana koshin lafiya, kuma ya nuna mana sabon shekara a cikin ikonsa. Amin. Nagode.
Sunana Jamila Gloria Garba, ina zama a New York City. Ina isa da gaisuwan Christmas ga mamana Rebecca, ƴan uwana Grace, Billy, Gladys, Gaius, Godia. Ina gaisuwa kuma ga ƴaƴana Becky, Togoriyamba, Fedeyamba, duk kuma nieces ina da nephews ina duka. Ina isa da gaisuwan Christmas, Ubangiji ya kai mu Christmas lafiya. Ibamu lafiya, Ubangiji ya taimaka. Amin, cikin sunan Yesu. Barka da Christmas.
Sunana Roda Yagona. Ina so in gaishe da mutanen bara duka. Ina ako da gaisuwa na Christmas ma mutanen bara maza da mata. Da fata cewa kuna nan lafiya. Ina so in gaishe da dan wana Obadiah Yagona da matan shi da yaransa. Ina so in gaishe da su yan wana Choma Yagona Chomok da yaranta, Talatu Yagona Chomok, Anthony da yaranta. Ina gaishe ku duka. Ina so in gaishe da mata na Beautiful Smiles for Widows and Orphans Foundation. Ina gaishe ku, Allah ya ba ku karfi, Allah ya bi da ku a wannan Christmas. Allah ya sa mu kare lafiya. Ina gaida duka kawayena. Ina so in gaida duka yarana. Duk inda kuke Ubangiji ya tayar da ku. Ina so in gaida mutanen da suna cikin Jos, GDA Jos. Ina gaida duka mutane da suna Kaduna. Duk inda GDA yake, Allah ya sa, Allah ya kai mu shekara mai zuwa lafiya, ya ba mu karfi, za mu ci gaba da aikinsa. Na gode.
Sunana Delu ɗan Umma Tadi.
Ina gaida yayana Daniel ɗan Umma Tadi da matarsa Honorable Rabi Daniel a nan Kindiri a Gombe State. Kuma ina gaida iyalin yayana mai rasuwa Dauda ɗan Umma a nan Kindiri. Ina kuma gaida iyalan ƙannena Malam Ali ɗan Umma mai rasuwa shi ma, da kuma iyalin shi Kwanel Tadi ɗan Umma Tadi da iyalinsa, da kuma ɗan autan gidanmu Steven ɗan Umma Tadi. Ina ce musu barka da Christmas. Kuma ina aika gaisuwan Christmas kuma wasu duk dangina na Dangshau, da mutanen Kandalintai, da mutanen Kandalintai, da duk wani tangalu na Billiri, na Kaltungo, na Shongom, na Tuture, na Kumo da Gombe. Muna murna da Allah ya kamu wannan shekara, Allah kuma ya taimaki kowa. Na gaida duk kowa cikin Najeriya a yi Christmas lafiya. Ubangiji ya taimake mu.
Ni Ogasho Samuel Okuba daga Washington DC. Na fara ina gaida Dr. Chris Imoga, Dr. Ashikani, Godwin Ashikani, James Ashikani, Thomas Tom Ashikani. Na gaida Bukina Farmers Shalaku. Na gaida Dominic Barista, Dominic Soko. Na gaida John Bawala. Na gaida Honorable Shekpa Ibrahim. Na gaida James Adika, the Prince Bernard Government College LB. Na gaida Amou Jacob. Na gaida Talatu Michael Green. Ina gaida Mr. Ari. Ina gaida yunwa mutanen Alago gaba daya. Doma Obi, Kiana, Alosoho, Asakyo Owena, Shora mutanen Alago gaba daya. Na gaishe ku, barka da Christmas. Allah ka amsa salama ka samu Nigeria. Allah ba shi gaban mu.
Like a herald angel sing, glory to the newborn king, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled, joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with angels Lambda, ina gaida baba na Nehemia Parma a Limon, ina gaida Gwamji Parma a Jos, ina kuma gaida Sarah Lambda, ina gaida Friday Lambda, ina gaida duka jikoki na Lambda, ina kuma gaida retired Air Marshal JD Weep da matansa, ina kuma gaida Mama Chumle a Angul D, ina kuma gaida Sony, ina gaida Mrs. Comfort Laverne Alantan, na gaida duka mutanen church namu a Fajat, the pastor, the Waruzumunta, the duka kowa chicken church din, na gaida su duka, na kuma gaida Nancy Lambda, na gaida Baba Galadima Ajos, Allah isa agama Christmas nan lafiya.
Sunana Ilya Kure daga garin Tustin dake jihar California a kasar Amurka. Ina gaida matana Mary Kure da ƴaƴana Hillel da Harrell dukansu a garin Kaduna. Ina gaida ƴan uwana Eunice Kure da Yunia Kure da Lydia Kure da Ishaku Kure da Maryamu Kure. Ina gaida ƴaƴan ƴan uwana Joyce Caris a Abuja da Nancy Shegun ita ma a Abuja da Daniel Ipole, dalibi a Jami'ar Bingham a Karu kusa da Abuja, da Josiah Kure shi ma dalibi a Jami'ar Bingham, da Joy Matum Kure da Josh Kure. Ina gaida ƴan uwan matana wato Nate John da Malate mai Kano a Abuja, da Lara Izu a Port Harcourt, da Grace mai Kano a Kaduna, da Matilda mai Kano a Gombe, da Joy Mukollo a Gashua. Ina gaida kawunina Dr. Dan Bahaushe Bako a Abuja da Meshak Bako a Banganje da ke karamar hukumar Billiri a jihar Gombe. Ina gaida surukaina Mrs. Babia Bekano a Bauchi da Dr. Elijah Ipole a Jos da Judith Ishaku Kure a Gombe. Ina gaida sauran ƴan uwana Dr. Ila Umaru a Kaduna da Kuzal Umaru a Abuja da Sadat Umaru a Makurdi da Mela Umaru a Abuja da Rifkatu Nuhu mai gari a Abuja da Rachel Kemwell ita ma a Abuja da Zainab Dauda a Billiri jihar Gombe da Betty mai labari a Abuja da Elizabeth Yohanna Pilau a Billiri a jihar Gombe. Ina gaida abokaina Titus Usman da Benaye Yunana da Augustine Kurungu da Reverend Jim Amos. Ina gaida abokan aikina Mr. Joseph Edebo da Mrs. Sekenda Dick da Joy Gadani da Benjamin Yunana da Hannatu Musa Mato da Gimbi Asambo da Norris Emmanuel dukkansu a garin Kaduna da Maji Roger Tau da ke Lagos. Ina gaida sauran abokan aikina wato Sushin Dambala da Asma'u Yawo Halilu da Stella Kabruk da Muhammad Ibrahim da Ibrahima Yakubu dukkansu a garin Kaduna da kuma Bashir Bello da ke Kano. Ina gaida pastocina Reverend Bulus Dagu da Reverend Pius Yakubu. Ina addu'a Ubangiji albarkace su da ma waɗanda ban iya ambatar sunayensu ba. Ina fata a yi bikin Kirismati da shagulgular cikar sabon shekara lafiya. Na gode.
Mika gaisuwan Kirismeti da farko zuwa ga mahaifiyata Ngoka Namiti. Ga ‘ya’yana Gimbiya da mai gidanta Ikerewe da yaronsu Samuel. Linda da mai gidanta Chukwuma da ‘ya’yanta Onyechi Iyoma Chuchu. Tabitha, Elizabeth, Christy da mai gidanta Iyanu, Gloria, Moses da Mordecai. Ina gaisuwan Kirismeti ga yanwane na Sarah Chris Bulus da mai gidanta Apostle Chris Bature, Toma Minti da iyalinsa, Naomi Alorundare da iyalinta, Emmanuel Minti da iyalinsa, Deborah Femi Masha da iyalinta, Dauda Minti da iyalinsa. Ina gaida Jesse na kuma mika gaisuwa ga Ecclesia ta Ekwa Bishara 2, Pastor Jim Bishara 2, Dattawan Bishara 2 da dukkan membobi na Bishara 2. Da fata an yi Kirismeti lafiya. Na gaida yanwane mai gidana Maryamu Joseph da iyalinta, Rahila Nija da iyalinta, George Bawok da iyalinsa, Barnabas Yusuf da iyalinsu duka, Rifkatu Yusuf da iyalinta. Na gaishe da ma’aikatan Hiriskiya Asibiti da iyalinsu duka. Ubangiji Allah ya kara maimaita mana, amin. Na gode.
Gaisuwar Kirismati daga Reverend Professor Zamani B. Kafan. Ina gaida mutanen unguwan Wakili a can zanzon Kataf, zangon Kataf. Ina gaida mutanen Mabuki duka inda suke. Ina gaida abokanai aiki a Kasu a Kaduna, Professor Auditi Giwa, Professor Babajo Kofa, Professor Gaius Dogo, Professor John Gambola, VC Nakasu, Dr. Zach Tokore, Masubi Duka Akaduna State, Ina Gaida Friday Mamang Ajos, Ina Gaida Habila Guda Ajos, Ina Gaida Yarana Milligan, Kafang Achang Abadagri, Toda Kafang Achang Avi, Victoria Island Lagos, Adam D. Kafang Akasu, Ina Gaida Paso Chin Johnson DCC, Ina Gaida Shugabane Okwa Ajos, Da Fata Agama Chris Marty Lafia.
Na miƙa gaisuwar fata alheri da barka da Krismeti ga ƴan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya musamman ma abotar sashen Hausa dake tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Krismeti lafiya ya kuma nuna mana sabuwar shekara cikin alherin sa. Allah ya yi mana dukkan bala'o'i ya sa shekara ta 2025 ta zama shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas. Christmas
masu raro da haka ne muka kashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima da za mu sake da wani sabon shirin idan Allah ya yarda domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata sai a zira shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Julie Lelis Gresham wadda ta hada shirin tare da Bada Umarni da ma injiniyoyin mu na yanzu daga nan birnin Washington DC Nisar Fil Hashin Gumal ke cewa barka da Kirsimeti. Ai bukukuwan sallah lafiya. Assalamu alaikum.